Sabon plain number. Ta, e mata suna yina. Ko ina na je ga yu suna bina.
Izio
susi ke bina. Ko kura me yanzu ai suna jina. Ta, ina so na ga ya muku yaron ya cika nat. Ta, akace baka mun shi sai suka kwada salat. Ta, yaron yana ta gyara su ne dan ya iya fati. Ta, ina shigo wallahi dole sai an hada fati. Ta, ina so ne na huta. Na huta a can kala huta. A can ne zan daga tuta. Kai baby girl you are puta. Amma zan miki kusa dan ki fi wayo wajen iya tusa. Kullum muna zanne sai kita susa wayo sai ka ce hayaki aka busa.
Ni ne namba goma wato Maradona. Hada shi da naira goma ni shigo sai ya koma. Ni shi da naira goma hada shi da naira goma ni ne Maradona.
Aha kuna jiko kuna jiko. Nete kuna jiko abunde na saku nete kuna iko. Ta kuna jiko. Kuna jiko. Nete kuna jiko abunde na saku nete kuna iko.
Ta ina rana kaman wani sola hanuna da safa kaman wani gola. Na yawo a titi da bola amma yanzu ni nake shan Coca Cola. Baby share you the fumbu. Share you know say me a today humble. Kai make you search me for Google. You gon' know say I no like trouble. Baby share you the fumbu. Share you know say me a today humble. Ha make you search me for Google. You gon' know say I no like trouble. Na person with a joker. Follow wake me the coca. Baby pass me the coca. Share you got beef make you pass me the coca.
Kina ina, ina so na ga yawa Amina, Amina ta ga yawa kanina, yanzu kake fa ajina, kai yarinya kina ina, ina so na ga yawa Amina, Amina ta ga yawa kanina, yanzu kake fa ajina,
kai kuna jigo, kai kuna jigo, nace kuna jigo abun nan sa kuna ce kuna yiko, wannan wakan na san kuna filo, kai kuna filo mu tare kudi kullun ji mu je willo, kai kuna jigo. Let's go, let's go.